أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da godiya jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda da ikon shi da izinin sa muke samun haduwa wannan guri domin karuwa da irin abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu daman sa na koyon wannan ilimi ilmin nahwu a inda muke karanta Al-Bayt ibn Malik yau kuma Allah da zamu tashi al-ibtida'u wato mana mubtada da kuma khabar an ga gurin ko to idan aka baka jumla kamar haka aka ce zaidun azirun mani i'tazar idan muka zo zamu binciki mauke na zaid fil irab zamu ce mishi mubtada azirun sai zanto khabar dama in kun lura da kyau shi mustafa dama khabar mubtada mu ma'rifa ne hadha huwa al asl fil mubtada wal khabar huwa wasfun sifaci mutammimun alladhi yutimmu ma al-mubtada jumla mufida to shine sai malaki ce mana zaka fara daga ajzul bait ne in qulta zaidun azirun man itazar idan ka ce zaidun mai bada uzuri ne ga wanda ya uzurin to zaidun anan mubtada'un zaidun zaidun shine mubtada wa azirun khabar lafazin azirun kuma shine khabar din mu anan mun fahimci wannan ko to inda kuma aka sami siffa kaman haka asarin zani yanzu akwai mu akwai mutabaka tsakankanin su sarin ku duba ga wannan mufrad ne ko musanna mufrad ne ko zani fa musanna akwai mutabaka kun ga ana dole a samu mutabaka tsakankanin mutada da khabar to asarin zani idan ka ce sarin zani wancan wancan din dai alhamza dai listi fam ne ko to sarin din nan suka ce mushi mubtada mun gane ko to tunda zani bai mutabaka da mubtada ba yanzu zani suka ce mishi fa'ilun sadda masaddal khabar takadirin wannan jumlar me yasa kace wannan fa'il sadda masaddal khabar saboda takadirin jumlan shine ayasiru zani to yanzu idan kace ayasiru zani to zani me mamuki zani fil irab fa'il na wannan filin ko wannan filin mudari ne ko madalla to anan mubtadan mu yazo na kira na farko kenan walam yutabik khabaru ma'ahu to saboda haka nan sifa ne kuma nan sarin din nan sai ka ce alhamza lil istifham sarin sai ka ce mubtada sarin zani sai ka ce mishi mene sai ka ce mishi fa'ilun sadda musaddal khabar fa'il ne yazo ya zana maka fim mene khabar mun bincin nan ko madalla kunga sarin din na ai sifa ne zaidun sarin kagan kaka kaga khabar ne ko masha Allah to saboda adam nu mutabaka bai ne kuma kuma sannan mutu dan mun kira ci ai to saboda haka wannan irin wannan ibaran ana ce mishi dana ana ce mishi khabar fa'ilun sadda masdarul khabar saboda haka zamu iya gane cewa mubtada nau'i biyu ne mubtada nau'i biyu ne akwai mubtada alladhi lahu khabar kun gane sannan kuma akwai mubtada alladhi ko kuma mubtada almuktafi bi marfu'ihi almuktafi bi marfu'ihi wato akwai mubtadan da shi bai zuwa da khabar amma sai ya takaita da mene sunan da ke gaban sa mai rafa'a to shine wannan almuktada almuktafi bi marfu'ihi mun bincin nan ko Allah ya samu dace to shine mallan yake cewa wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun nagna fi asarin dhani wa awwalun mubtada suna na farko a wannan ibaran da zamu gani gaba ana ce mishi mubtada wa sani nabi kuma sai a ce mishi fa'ilun agna fa'ili ne wanda ya wadatar da zuwan mene khabar fi asarin zani a misalin jumlar asarin zani alhamza lil istifham sarin sifani sifaci ita ce mubtada anan ayin da wadansu malamai suka tafi mun bincike nan ko madalla zani sai zan to kace mishi fa'ilun sadda masaddal khabar saboda babu mutabaka tsakanin su ayi mun bincike nan mun gane ko jama'a madalla wakis sai ka ci gaba da yasi wato ma'ana inda aka samu mubtadan kai zanto na kira inda aka samu mubtadan kai zo na kira kaga kaman wannan a irin wannan ibaran sarin zani kaga mun samu mubtada zo na kira ne to sai kai kiyasi duk inda kaga sifa ya zo haka to sai ya zama shi mu shine mubtada sai zama shine mubtada amma ya zanto itama da ala nafin aw istifhamin domin kun lura da kyau ai ga istif ga istifhami gabanin sa ko madalla da ma zaka ce ma sarin zani ma sarin zani to ma din nan nafiya ce ko sarin sai zanto mubtada itama da ala nafin zani sai zanto mene sai zanto fa'ilun sadda masaddal khabar wannan shine zance mafi shahara wayin kana akwai ikhtilami tsakankanin basra da abun nan su mutanen basra babu yanda za a yi kun ga sarin zani in ka ce sarin zani wannan ya zama mubtada sai zai zanto zani shine mubtada mu'akhkhar sarin kuma sai zama khabar muqaddam a wajen malamin basara to amma su kufi sun ce a ai mun ji mubtada sifa bai zuwa sifan da bashi da ma'rifa bai zuwa da a matsayin mubtada to amma ita ma da ala ala istifhami to saboda haka sai zama shine zai zama mubtada wancan kuma sai zanto fa'ilun sadda masdarul khabar mun bincike nan ko masha Allah وقد يجوز نحو فائز اولو الرشاد وقد يجوز حقيقه زي iya yiwuwa kace faizun ulur rashad kazo da in ka lura da kyau faizun ai kazo da shi sifa ne amma lam ya'tamid alastif ala alastif hamin wala nafin ko to haka ma zai iya yiwuwa ma yanzu kazo da jumlan ka haka sai zan to faizun shine mutadammu ulur rashad sai zan to mene sai zan to khabar dinmu afwan ulur rashad okay to zai iya yiwuwa zan to faizun ulur rashad an kawo muta da ba tare da itimadi akan mene ba akan nafi ba ko istifhami ba saboda haka kaga faizun mubtada ulur rashad sai zan to mene fa'ilun sadda musaddal khabar to idan ka ce fa'izun ulur rashad wa thani mubtada wa dhal wasbi khabar wa thani mubtada kaga idan ka ce fa'izun ulur rashad a wannan shine sifa ba sai zanto khabar muqaddam ulur rashid kuma sai zanto mubtada muakhkhar ya halastaka shine a gaba yake ce mana wa thani mubtada in kace faizun ulur rashid to a thani suna na biyu sai zanto shine mene mubtada wadhal wasfu wannan wadal wasfi wannan sifa din faizun sai zanto khabar amma fa in fi suwal ifradi sibika ni stakar to shi sifa ita sifa idan ta zo a farko kaman faizun din nan wani lokaci za ga ta iya mutabaka da mutadanta wani lokaci kuma zai iya bata mutabaka ba to idan ya zanto an damu an samu mutabaka kaman ka ce a qa'imun zaidun to kana da fuskoki guda biyu misali aqa'imun zaidun qa'imun dinnan suka ce mene mubtada zaidun sai zanto fa'il sadda musaddal khabar a wannan lirabi kenan zai iya yiwa kuma zal wasf dinnan ko kuma sifa dinnan sai zanto khabar muqaddam kun gane zaidun sai zame ne mubtada muakhkhar diya halasta ka gana da fuskoki biyu kenan ko an yakuna alwasfu mubtada wa ma ba'dahu fa'ilun musaddal khabar saboda ai an samu idan tabiya an samu mene an samu ittifaki fa'izun mufrad ne sunani mufrad abin nan zaidun ya sima mene ne sunani mufrad to idan aka sami tibaki ma'ana daidaituwa sun dace duka sama takan su ne to sai zanto mubtadanka sifa din nan sai zanto mubtada zaidun kuma sai zanto fa'izun sunna musaddal khabar ko kuma mene sifa din ta zama khabar muakhkhar zaidun shine zama mubtada sifa muqaddam a matsayin mubtada zaidun kuma sai zanto mene sai zanto abin nan mubtada muakhkhar mun fahimci nan ko shine ma suka ce aragibun anta an alihati aragibun anta an alihati kaga aragibin, kaga ragibin ai sifati. Anta kaga limi ne wannan ko kuma alam ne. To saboda haka sai ya zama ragibin mubtada. Anta sai zan tufa'ilun sadda masadil khabar. Ko kuma kace ragibun sifa ko kace mishi khabar muqaddam. Anta sai zan tumtada mu'akhkhar. To idan suka sami idan akai mutabaka kenan wajen hamil haisul ifrad. Sannan kuma idan suka yi mutabaka wajen min haisul tasniya. Kamar kace aqa'imani az-zaidani, aqa'imani az-zaidani ko jam'i aqa'imuna az-zaiduna. To sunan da yake gaban mubtada sai zanto mene, sai zanto sunan da yake gaban sifa din nan sai zanto mubtada, sifa din kuma sai zanto khabar muqaddam. Kun gane? Ka misali idan ka ce aka imani az-zaidani, kaga ne sun yi mutabaka wajen mene?
Wajen musallam.
Masha Allah. Wajen tasniya ko kuma aqa'imuna az-zaiduna, kaga ne sun yi mutabaka wajen mene? Masha Allah. To sai ya zama wannan sifa din gata sai zanto mene? Khabar muqaddam. Wathani me bacin kica ga suna na bi din shine sai zancin mene? Sai zancin mubtada. Mubtada'un mu'akhkhar. Wajen mutabaka kenan. Wathani mubtada wadhal wasfi khabar kenan. Idan suka yi mutabaka
wannan wajibi kenan.
Hmm? Na'am.
Ko shi fuska da yake ci
bane. Eh.
Sannan mu jami.
Fuska da yanzu fuska da yake dauka. Fuska da yake dauka. Ba zai iya yiwuwa kace aqa'imuna zaidun ba, aqa'imuna zaidun khata ba zai yi ba. Mun bincin nan ko? To shine ibara da take cewa wa thani mubtada amsalin asarin zani, zani shine mubtada, sarin sai zanto mene? Khabar muqaddam. Shine wa thani mubtada wa dhal wasfu khabar. In istaqarra tibkan, idan har ya tabbata sun yi mutabaka fi siwal ifradi, a gurin da yake ba mufrad ba. Kun ji takaddirin ibaran kenan, yana nuna cewa kenan idan suka yi mutabaka wajen mubtada a wajen tasniya da mene? Da jam'i. Aqa'imani az-zaidani, aqa'imuna az-zaidani. To sifan dhal wasfi sai zanto khabar muqaddam da'iman. Jamil. Az-zaidani ko az-zaiduni sai zanto mene? Mubtada mu'akhkhar. Basan ba ana ganewa ko? To Allah ya kare fahimtar da mu. Kenan idan suka yi mutabaka wajen ifradi, mutada mufrad ne, sifan mufrad ne, sunan da ke gabanta ma mufrad ne. To sai ya zanto na farko zume ne kace sifan suka ce mata wannan mutada, amma sunan da ke gabanta sai ya zanto fa'ilin sadda masadil khabar. Ko kuma sunan da ke gaban sifan ya zama mutada, khababun nan sifar sai ta zanto khabar muqaddam. Ibanin ta fita?
Insha Allah.
To sai da ne ta bi ko ni kaina sai da muka yi gurin. sai da ne tun mimita baitin sai da ne tun mimita baitin sannan ciki ko Allah subhanahu wa ta'ala sai fahimtar da ni magana mitali mutali shawaran sa wa idza ma fahimta shay'an fa'idhu thumma akidhu ghayat at-ta'kidi wa thani mubtada wal wasf khabar in fi siwal ifrad tibka nistaqar ya fita an gane jumlan ko to Allah shi kara fahimtar da mu wa rafa'u mubtada bil ibtida kadhaka rafu khabarin bil mubtada to mun san cewa in ka ce akala zaidun menene yema zaidun rafa'a akala ta'aman menene yema ta'aman nasba shi filin dai filin akala malan ka gane mutaaddi ko tambayen ka na dazu yauwa kaga akala akala zaidun at-ta'ama kaga tun daga at-ta'ama nan yazo da nasba to shikenan wannan akala din filin mutaaddi in ma kana son gane menene mutaaddi ka samu shi kafin akalahu akalaka kamar misali kace ma dabba ko kuma akalani alama ce ta gane fi'il mutaaddi da lazim kamar kace daraba darabaka darabahu ma'ana fita to amma fariha farihaka farihahu ma'ana fita ba bai ba to kaga kafin cin nan ko dazu din nan muna sauri ne saboda lokacin sallah yayi yau kaman zahaba zahabaka zahabahu kaga ba zai ba yanzu wannan koda kauyen ya kawo ne ka fada wannan sai maka dariya ko a kauye ne ka fada wannan ibaran sai maka dariya mun bance wannan ko to Allah ya kara fahimtar da mu to shine suka ce wa rafa'u mubtada bil ibtida mubtada man alladhi rafa'ahu suka ce ai irtafa'a al-mubtada li'annahu mubtada mubtada yazo marfu'i ne saboda shi mubtada ne kawai to menene ma khabar rafa shi kuma suka ce rafa'a kadhaka rafu khabarin bil mubtada wasu suka ce ai mubtada shine musharafa wasu suka ce a'a tunda shi ma mubtada shi da kanshi ya zama mai rafa'a tunda shine a farkon jumla to shi ma khabar shi ma ji da kanshi ya zama mai rafa'a wani ka ce wani suka ce a'a mubtada shine ma khabar rafa'a khabar shine kuma ya rafa'a cin mubtada kaji na mu ka ce mani wani
sai ce mubtada marfu'un bil ibtida
bil ibtida jamil jiddan sosai kuwa
irin wanda abuwa sai mun tada sai yanzu nake ganin yanda suke fitowa
masha Allah ai kaga na mashi amfanin karatu kenan kaji a can to abinda wani malamin fasihi ya bayanin sa in baka gane shi ba to a wani gurin sai kaji an shigo da shi cikin bayani sai ka dinga fahimtar wancan to haka abin yake musamman abinda ya shafi ka'idoji irin wannan Allah ya kare fahimtar da mu to shine wa rafa'u mubtada bil ibtida summa mubtada rafa'a a matsayin shi rafa'a shi mubtada ne kadhaka rafa'u khabarin hakanan ma ya kasance waje yin ma mubtada rafa'a khabar rafa'a da mubtada wato mubtada shi mai neman khabar rafa'a to menene ma'anar khabar kun ga ai khabar shi suna ne wanda yake da shi ne suke haduwa da mubtada su haɗu jumla ko shine cece والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة والخبر كذا شيء خبر الجزء المتم شيني جزء إنن ليك شكس الفائدة فائدة ما نادى خبر نأكي سام فائدة تتكا أتكلم جملة نمتدا أجاب متدا كما قلت الله بر الله ما نقدر شيني كذا lafazin barrun khabar ne ko kuma kaga shine da cika sa jimlan da dalilin sa ne fa'ida ta samu wal ayadi shahida ni mu ma
na'am wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka ce khabar shi ya mutada
ba eh kaman ya
kaman
ya kaman ya eh ma ba gane waɗansu sun ce mubtada irtafa ala annahu mubtada haka ma khabar ala annahu khabar ne ko jamu marfu'an wani suka ce a'a irtafa al khabaru bi mubtada mubtada shi ya rafa yayi ma kansa rafa kuma ya rafa ya rafa an ci khabar dinsa wani suka ce a'a mubtada shine ya ma khabar rafa khabari kuma shine ya ma mubtada rafa kun gane
yau
eh ka gani
ibn malik
eh
an
kaga mubtada shi ma khabar rafa'a sosai kwa kaga wannan shine mafi karfi shine mafi karfi barakallahu fiku na'am mun binci baitin ko baiti nawa kenan yanzu shida ko na'am to wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla hawiyatan ma'ana alladhi siqat lahu akwai mubtada wannan shi kan zo mufrad khabar din sa ya kasu kashi biyu akwai inda mubtada khabar yakan zo mufrad akwai kuma inda yakan zo jumla shine wa mufradan ya'ti ay wa ya'ti mufradan khabar yakan zo suna mufradi kamar inda kace Allahu barrun kaga barrun khabar ne ko mufrad ne anan wal ayadi shahida kaga shahida mufrad ne wa ya'ti jumla kuma khabar zai iya zuwa jumla jumlan nan ko jumla ismiya ko fi'iliya mun bincin nan ko hawiyatan tana mai tattaro ma'anar ladhi okay wa ya'ti jumla khabar kuma yakan zanto jumla amma idan jumla ta zo a matsayin khabar to dole ne ta tattaro galibi dole ne ta tattaro mene lamirin da zai koma ma zuwa ga mubtada sai zanto shine rabit rabit shine hawiyatan tana ta zanto mai halin zantowar jumla idan ta zanto khabar tana tattaro ma'anar ladhi siqatla ma'anan da aka kwararo jumlan domin shi idan mun sami jumla ne khabar dinka to dole ya zanto yana kunshe da labirin da zai mutabaka da mubtadanka idan muzakkar ne sai jumlan nan ta kunshi rabit wanda zai kuma ma yawwa muzakkar suna muzakkar nan in kuma muannas ne shi ma haka amma nan fa inda jumla ta zanto jumla ce fi'iliya ko kuma jumla ismiya amma akwai inda jumla ismiya kuma rabit din ba zai zama lamiri ba sai ya zanto suna ne kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala wa in mun gane bitin ko wa in takun iyyaku ma'ana nuktifi biha ka nutqi Allahu fi hasbi wa kafa idan mubtadan mu shine khabar dinka khabar kuma shine mubtada in nace qauli hasbi Allahu ba ka ne zan yi cewa hasbi Allahu qauli ko ba zan iya ba kaga ma'anar dina cika menene ma'anar qauli magana ta shine hasbi Allahu qauli shine magana ta kaga dai yanzu khabar din mu shine mubtada kamar yanda kuma zai iya zuwa mubtadan kuma ya zanto khabar ko to anan sai a takaitu babu rabit mun bincin nan ko afwan assalamu alaikum warahmatullahi wayyakum ina nan san makaranta eh bismillah ina nan san makaranta to sai ka zo madalla assalamu alaikum mun bincin nan ko yawa dama shi yasa ban sa applied mode ba saboda wannan ko adun bai bai ni bane ku ya ku zuki taban min na'am wa in takun iyyakum, idan jumlan nan da tazo khabar takun iyyahu tazanto ita ce mubtada'nka, ma'anan ta wajen ma'ana uktufi biha, to sai a takaici da jumlan kawai babu rabit kanutuki Allahu hasbi wakafa, kaman kace nutuki mubtada ko Allahu hasbi khabar ko, za kuma ka iya juya shi ai Allahu hasbi nutuki. To anan irin wannan idan jumlan ka khabar ita ce nafsul mubtada, to shikenan babu baka bukatar rabit anan, shine sai a takaitu ba tare da azul rabit ba. Allahu hasbi wakafa, Allah shine wanda ya ishe ni komai, wakafa kuma ya ishe ni. Mun fahimci wannan ko? Yanzu su yanzu ina kenan nan. To ina ganin wannan ku bari mu tsaya anan, saboda wannan kuma wannan akwai wata magana ne a wannan gurin. Wal mufradul jamid faridun wa in yustaqqa fa huwa dhu dhamirin istaqar mustaqin. Eh zai yi kyau mu tsaya anan. Insha Allah subhanahu ta'ala, idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba insha Allah. Abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai, Allah ya ba mu lada, wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alaikum salam.